da yake jawabi a wurin taron mai taken hijira da juriyar al'umma tsarin duniya daban-daban magance rikice-rikice da gina zaman lafiya a Afirka. Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya jaddada cewa hijira ɗaya daga cikin batutuwa da suka fi ɗaukar hankali da muhimmanci a duniya, ko shakka babu za ta kasance a tsakiyar ajandar ci gaban duniya da tsaro cikin goman shekaru masu zuwa. Dangane da halin da kungiyar ECOWAS ke ciki a halin yanzu na fama da matsalolin rashin tsaro da suka hada da tsatsauran ra'ayi da kuma juyin mulkin demokradiyya, shugaban ya ce,
"Together with my fellow ECOWAS counterparts, we're seeking ways to find amicable solutions to the challenge of ECOWAS integration."
Tare da takarori na ECOWAS, muna neman bakin garin magance kalubalen haɗe kan ECOWAS. Yankin yana cikin tsakami wuya, kuma matakan da za mu ɗauka su ne za su tabbatar da yanayin da zai tsara hanyar ci gaba ko kuma halakar al'ummarmu. Shugaba Akufo-Addo ya yi kira ga mahalarta taron da su yi la'akari da muhimman tambayoyi game da nau'in haɗin kan duniya wanda zai inganta moriyar juna na yin hijira tsakanin ƙasashen da aka bari da kuma inda aka nufa. Babban daraktan cibiyar al'adun demokradiyya da ƴanci na ƙasa da ƙasa, Yunus Salahuddin Obanjo, ya yi tsokaci kan taron.
Game da batun shi program da aka yi daga Kofi Annan Peacekeeping program ne wanda yake gaskiya yana da muhimmanci kuma ya taimaka yau da kullum wurin tattaunawa kan abin da yake shafi kasa da kasa da abin da shafi tsaro da makamancin su. Haka duk shugaban da suka yi magana wurin nan speaker after speaker maganganun da yake wanda yake suka ya shafi ci gaba, ya shafi kwanciyar hankali da zaman lafiyar duniya duka baki daya.
Wasu tsoffin shugabanni, wakilai daga Majalisar Ɗinkin Duniya da na Tarayyar Afirka da na ECOWAS da Tarayyar Turai da shugabannin shige da fice daga ƙasashe daban-daban sun ba da tasu gudunmuwar a maudu'in da suka hada da hijira, canjin yanayi da rikice-rikice a Afirka, magance hijira ba bisa ƙa'ida ba da sauransu. Manazarci kan al'amuran yau da kullum Isa Mai Rago Jibril Abbas ya yi muryar Amurka bayanin abin da ya ja hankalinsa ga taron.
Wannan taro yana da muhimmancin gaske sabili da shugabanni masu yawa sun yi jawabi mai ƙayatarwa a wagun wannan taro. Jawabin da watan ya ɗauke min hankali shine na shugaban ƙasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo akan muhimmancin lura da ƙaura a tsakanin ƙasashen yammacin Afirka da kuma barazana na tsaro da wannan ƙaura yake janyowa waɗannan ƙasashen. Lura da cewa waɗannan ƙaura da ake yi a tsakanin ƙasashe yana tabbatar da cewa ya kamata a lura da irin wannan ƙaura da kuma yanayin da wannan ƙaura ke kasancewa domin zai iya janyo barazana na tsaro a tsakanin ƙasashen yammacin Afirka da na Sahel. Lura da cewa ƴan ta'adda suna safarar makamai da wasu miyagun ƙwayoyi a tsakanin iyakokin waɗannan ƙasashe, sa'annan suna barazana ga tsaro da zaman lafiya na ƙasashen ECOWAS da ma Afirka baki ɗaya.
Taron ya samu anantar tsohon shugaban ƙasar Benin Boniyi, tsohon Prime Minister Habasha Haile Mariam da Salen Boshi, tsohuwar mataimakin shugaban ƙasar Gambia uwar gida Fatumatu Jallo Tambajan, tsohon mataimakin shugaban ƙasar Liberia Chief Dr. Joel Howard Taylor da kuma babban wakilin ƙungiyar Tarayyar Afirka kan hana harbe-harbe Dr. Muhammad Ibn Chambers. Idris Abdullahi Babu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.